Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 16 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an shiga jayayya kan tasirin buga sabbin kuɗi da Najeriya ta yi ta raba ma gwamnatocin jihohi.
Buga wannan kuɗi a raba yana da alfanu kuma yana da illa.
Za kuma a ji ƙarin haske kan rahoton nan na harin kwantar ɓauna da mutanen yankin Kankara a jihar Katsina suka kaima wasu ƴan bindiga inda suka kashe su da dama. Sai dai wakilin muryar Amurka ya ce
alƙaluman yawan waɗanda aka kashe din ya kasu gida uku. Kashi na farko su ne waɗanda suka ce an kashe mahara 30. Kashi na biyu wanda suka fi rinjaye su ne suka ce mutane 20 ne aka kashe.
Kamar kowanne daren Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafi da rahoto na musamman. Wannan karan kan rubda ciki da kuɗin tallafin corona da aka yi a ƙasar Kamaru. Har ila yau dai Garba Awwal din na tafi da labaran wasanni. Muna kuma tafi da shirin nan na tasirin azumi ga matasa. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Wani bincike da aka fitar da sakamakonsa a yau din nan Juma'a ya yi kiyasin cewa yakin da aka shafe shekaru 20 ana tafkawa a Afghanistan ya laƙumi rayukan mutane 241 ciki har da Amurkawa. A Juma'an nan ne Iran ta fara ƙarfafa sinadarin uranium mai tsafta da kusan kashi 60 cikin 100 wanda shine mafi girma da ta taɓa samu. Jami'an tsaro sun ce mutane 8 ne suka mutu a harbi da ya auku a daren jiya a wata ma'aikata ta FedEx da ke Indianapolis a nan Amurka, sannan maharin ya kashe kansa. News. Wani bincike da aka fitar da sakamakonsa a yau din nan Juma'a ya yi kiyasin cewa yakin da aka shafe shekaru 20 ana tafkawa a Afghanistan ya laƙumi rayukan mutane 241 ciki har da Amurkawa. Kuma Amurka ta kashe dala triliyan 2.26 zuwa yanzu a wannan yaƙi. Wani shiri mai nazarin illar yaƙi mai suna The Cost of War Project wanda ake tafi da shi a tsangayar Watson Institute na Jami'ar Brown da kuma cibiyar Paddy Center ta Jami'ar Boston ya lura a rahotonsa cewa kashe kudin da wannan yakin ya janyo ya hada da na ayyukan soji da aka yi a Afghanistan da Pakistan ne makwabtaka da ita. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar ranar Laraba cewa dukkan sojojin Amurka za su fice daga kasar Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumba. Zagayowar ranar da aka kai hari kan cibiyar kasuwanci ta duniya da ke New York da hedikwatan tsaron Amurka ta Pentagon yana mai cewa lokaci ya yi na kawo ƙarshen wannan aiki na har abada. A cewar Biden, za a fara janye sojojin Amurka da suka rage a Afghanistan din daga ranar 1 ga watan Mayu. A Juma'an nan ne Iran ta fara ƙarfafa sinadarin uranium mai tsafta da kusan kashi 60 cikin 100 wanda shi ne mafi girma da ta taɓa samu. Tun bayan harin da aka kai wa wurin aikin nukiliyarta na Natanz a ta bakin kakakin majalisar dokokin kasar. Wannan tsokaci da Muhammad Bagir Kalibaf ya yi wanda gidan talabijin na kasa ya ambato bai yi dogon bayani ba game da adadin sinadarin da Iran din ta kudiri karawa karfi ba. Amma akwai yiwuwar hakan zai kara kaifin zaman tankiya da ake yi duk da cewa Iran tana tattaunawa da wasu manyan kasashen duniya a Vienna game da hanyar da Amurka za ta sake komawa cikin yarjejeniya sannan ta dage takunkuman tattalin arzikin da Iran din take fuskanta. Wannan sanarwa ta kuma sake nuna mahimmancin karuwar tankiyar bayan wani zagon kasa wanda ya barnata wasu kayayyakin nukiliyar Iran din inda ake zargin Isra'ila ta kai wani hari cikin makon da ya gabata. Duk da cewa Isra'ila bata fito ta dauki alhakin kai harin ba, kafofi masu dama suna zaton ita ta kai harin. Har zuwa yanzu babu wani bayani akan barnan da aka yi a cibiyar nukiliyar ta Natanz wanda ita ce mafi girma a kokarin kasar da Iran take yi na samun nukiliya. Burin al'ummar Iran wani abu ne na al'ajabi wanda zai tsallake dukkan wani kulli. Gidan talabijin din ya ruwaito jami'an tsaro sun ce mutane 8 ne suka mutu a harbi da ya auku a daren jiya a wata ma'aikata ta FedEx da ke Indianapolis a nan Amurka, sannan maharin ya kashe kansa. Mutane da dama suka jikkata a daren jiya lokacin da aka fara harbe-harben a ma'aikatar a kusa da filin jirgin saman Indianapolis, inji kakakin 'yan sandan Jean Cook. Akalla mutane 4 suna kwance a gadon asibiti yayin da ɗaya yake cikin mummunar yanayi. Wasu biyu kuma an ba su magani an sallame su a wajen. A cewar sa, ba a gano maharin ba nan take. Masu bincike suna kan bincike da kuma tambayoyi da hada bayanai. Kuku yace yayi wuri a gano cewa ko maharin ma'aikacin wajen ne. Malaysia da Vietnam sun yi niyyar saka hannu kan wata yarjejeniya ta fahimta da ƙwararru suka ce za ta iya taimakawa wajen sauƙaƙa jayayyar da wasu ɓangarorin shidda suka daɗe suna yi kan mallakar albarkacin cikin ruwa a tekun da ke kudancin Sin. Hukumar tabbatar da bin dokokin sufurin ruwa daga kudu maso gabashin ƙasashen Asiya sun yi niyyar saka hannun ne a wannan shekarar domin kawo ƙarshen rikici na aƙalla shekara 15 akan tafiyar da tashoshin kifi na Vietnam. Kamfanin dillancin labarai na Malaysia ta fadi a farkon wannan watan na Afrilu. Banama ya ruwaito cewa Darakta Janar na hukumar tabbatar da bin dokokin sufuri ta ruwa ya ce yana da tabbacin wannan yarjejeniya yanzu yana mataki na ƙarshe da zai warware batun jiragen ruwan kifin na Vietnam da ke shiga ruwan da Malaysia ke ikirarin mallaka. Jami'an lafiya a India sun ce sun kidaya sabbin kamuwa da cutar COVID-19 sama da 200,000 a jiya Alhamis, wanda shine adadi mafiya yawa da wannan ƙasa ta kudancin Asiya ta taba gani. Dada barkewar da cutar ta yi ta sa India ta shiga faɗi tashin neman gadajen kwantarwa da kuma iskar shaka ta oxygen. Wannan tsanani da al'amarin yayi kuma ya tilasta India, wadda ke cikin ƙasashen da suka fi samar da allurar rigakafi, ta daina tura rigakafin COVID-19 ga ƙasa da ƙasa. A maimakon haka ta shiga karkatar da su zuwa amfanin cikin gida. Wani jami'in lafiya a New Delhi mai suna SK Sarin ya gaya makafar labarai ta Associated Press cewa al'amarin da ban tsoro. Wasu jami'an kiwon lafiya na gwamnati sun ce sun yi imanin cewa wani bikin addinin Hindu inda ɗaruruwan masu ayyukan ibada suka riƙa wanka cikin kogin Ganges da kuma gangamin siyasa da aka yi ta yi kwanan nan sun taimaka wajen yaɗa wannan cutar.
Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kuma za mu fara ne kan rigimar da ta biyo bayan buga sabbin kuɗi da Najeriya ta yi ta raba ma gwamnatocin jihohi, abinda wasu masu ruwa da tsaki ke ganin ragon azanci ne, wasu kuma ke ganin dabara ce. Wasu kuma ke ganin duka biyun ne. Madina Dauda gare ki.
A makon jiya ne gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki ya bayyana cewa Najeriya na cikin halin rashin kuɗi saboda sai da aka buga wasu biliyoyi har naira biliyan 60 a ƙarshen watan Maris aka raba wa jihohi. Amma ministar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta fito ta sifanta kalaman gwamna Obaseki a matsayin ƙarya marasa tushe da asali. To sai dai gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce shi a fahimtarsa Godwin Obaseki yana nufin an buga kuɗi a baiwa gwamnoni rance.
It's important for me to put it this way, that in 2015-2016, the kind of situations we find ourselves now, which is even worse than what we faced in 2015-2016, we did provide budget support facility for all the states of this country. That loan remains unpaid till now.
Anan gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ne yake cewa a shekara 2015 zuwa 2016 mun buga kuɗi mun ba gwamnoni rance saboda ba zai yiwu gwamnatin tarayya ta zuba ido al'ummar Najeriya su shiga gadari don rashin kuɗi ba.
To be responsible for the Central Bank of Nigeria or any central bank or any Fed to stand idle and then refuse to support its government at this time.
Anan Emefiele ya ce maganar buga kuɗi kawai rance muka bada, kuma wannan aikin mu ne. Ba zai yiwu bankin Najeriya CBN ya zuba ido ya ki taimakon gwamnati a irin wannan lokaci da muke ciki ba. Da gaske mun buga kuɗi amma rance muka ba gwamnoni. Emefiele ya ƙara da cewa
since they are accusing us of giving them loans, that's what effectively that's what they're saying, we are going to insist on the states paying back those monies going forward.
Yanzu tunda abin ya zama laifi a wurin gwamnoni da muka taimakawa, za mu tsaya da kafafun mu sai sun biya kuɗaɗen da muka ba su rance. Yaya ƙwararre ake niyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yake kallon wannan takaddama, ga nazarin da yayi.
Buga wannan kuɗi a raba yana da alfanu kuma yana da illa. Alfanun shi shine maimakon gwamnatin tarayya ko gwamnatocin jihohi ko na ƙananan hukumomi su je su ciwo bashi don su biya ruwa ko su bada ruwa bayan sun ci bashin, wato interest kenan a turance. Gwamnati gwamnati tana gadanta, gwamnatin tarayya ta gada mata ta raba masa kudin nan ba tare da sun biya wannan ruwan ba. Kin ga anan wurin akwai alfanin shi kenan anan. Amma kuma yana da akasi, zaki ga cewa idan aka ci gaba da buga kudi ba tare da an la'akari da karfin tattalin arzikin ba, shine yakan kawo hauhawan farashi kuma kaya su tsada, daraja kudin mu ya kasa.
Abin jira a gani shine yadda zata kaya tsakanin gwamnonin Najeriya da babban bankin kasa, ko za a biya waɗannan basussuka a cikin sauki kafin gwamnatin tarayya ta kafa wani kotu na musamman da ta ce za ta yi domin ta taimaka wa hukumar AMCON wajen kwato basussuka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, har yanzu dai muna Najeriya, inda kamar yadda ba a rasa ji ba, mutanen yankin Kankara a jihar Katsina sun kashe wasu ƴan bindiga da suka shirya zuwa cutar da su. Ganin muhimmancin wannan al'amari, wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya samo mana ƙarin bayani.
Wannan lamari dai ya auku ne a tsakiyar daren Litinin din da ta gabata, sa'ilin da maharan suka taso don kaiwa mutanen wannan ƙauye na Majifa hari. Su kuma zaratan ƙauyen sun riga sun samu bayanai na sirri cewa sun riga sun taso da niyyar zuwa safar masu, sai suka yi kwantan ɓauna a cikin wani sunkuru haka na mai sarƙaƙiya, inda da isowar ƴan bidigan sai suka far masu suka kakkashe na kashewa, kuma wasu kuma suka gudu da raunuka a jikunansu. Binciken da na gudanar wurin majiya kwakwara da basu so a ambaci sunan kowanne daga cikinsu ba, da ɗabare kuma a ɗauki muryansu, sun bayyana cewa sun farma maharan nesa ilin da suka shiga daidai wannan yanki na fagen da suka yi ta fama a wurin. Sai dai alƙaluman yawan waɗanda aka kashe ɗin ya kasu gida uku. Kashi na farko su ne waɗanda suka ce an kashe mahara 30. Kashi na biyu wanda suka fi rinjaye su ne suka ce mutane 20 ne aka kashe. Yayin da har a safiyar yau Juma'a ɗin nan aka fitar da wani hoto na bidiyo da ke nuna wasu mashina wato guda uku na su maharan a ƙone da kuma can daji ya kama da wuta. Gano kuma jiyau ya ce ƴan bindigan da suka sami raunuka su ne suka koma cikin dawa a Guje, su kuma zaratan Majifan sai suka koma gidajensu don su huta tare da yin sabon shiri alabashi da safe su fito su kwashi gawawwakin waɗanda aka kashe ɗin. To amma sai suka iske cewa ƴan bindiga sun zo cikin dare bisa raƙuna sun kwashe gawawwakin danginsu da aka kashe, kana kuma suka kashe wato ɗan banga guda ɗaya. Majiya kwakwara ta tabbatar da kashe ɗan banga guda ɗaya, cewa kuma akwai gawan shi kansa ɗan bindiga guda ɗaya da aka kashe, da kuma cewa su waɗannan mahala sun dawo ne bisa raƙuna har suka ɗauki baro ko kuma suka anshe baro a wani wuri wanda wato kaman kura kenan don ɗaukan gawawwakin da kila wanda ake cewa an kashe ɗin. Amma kakakin ƴan sanda ya ce babu wani wanda zai iya bada takibin gaskiyar mutanen da aka kashe, su dai sun san an kashe mutane biyu. Wato abin da yake faruwa shine ana gudun ramuwar gayya, shi yasa galibin mutane ba sa son su yi magana a game da wannan al'amari ko su faɗi wani abubuwa ko kuma su faɗi sunansu, domin waɗannan mahara suna iya biyo su ta hanyoyin da suke samun bayanai na sirri su farma mutum. Sanci Abu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Hukumar da ke kama masu yi wa tattalin arzikin kasar jamhuriyar Kamaruto Amity DCS zai ta fara binciken kwakwakan wasu makudan kudade da hukumar lafiya ta duniya ta ba wa kasar jamhuriyar Kamaru har miliyar 180 na saifar kasar domin dakile cutar nan ta COVID-19 a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru baki ɗaya. Sai dai har yanzu hukumar lafiyar ta duniya OMS bata gani a kasa ba, kuma tana tursa sauran kasar jamhuriyar Kamaru domin ta fito da waɗannan makudan kuɗaɗen, kuma gudanar da aikin da ake bukata da su. Yanzu dai hukumar tana tuhumar ministan lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru Musa Malu Damalashi da kwamitin da ya kafa domin su lura da waɗannan ayyukan. Sai dai na nemi jin ta bakin shugaban hulɗa da jama'a na hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru, amma na yi ta buga wayarsa ba ta shiga. Wannan ne yasa na tattauna da barista Hamza Muhammad kan al'amuran almundahala. Ga yanda hiranmu ta kaya.
To ai ina tsaman ba farkon abu kenan ba Kamaru, saboda idan muna da tunani ai akwai a garin Kilibi a nan kasan Kamaru dai da wata rana aka ba da kuɗi, undurman kuɗi na yin aiki she duk manyan kasa suka dauki wannan kuɗin din suka cinye. To yau yawancin su duk suna gidan kurkuku har yau, har a yau suna kulle. To wannan shari'a ana cikin yin ta har yanzu ba gama ba. To wannan shi ma me lallai me isowa ne shi ma a ce irin wannan abin din ta faru, domin dole za a shiga bincike a san cewa wannan kuɗi an dauke ta wani hanya ta dauka, me ya faru. To wannan kuma idan an bude an shigo, to ya zamana cewa wato sun shiga cikin cin kuɗin mutane kenan,
wato alwundana ko
yawa
cin hanci kenan da karbar shari'a shiga wannan waje.
Bom ba shi ake kira cin hanci ba, ma shi ne ake kira
rubuta ciki akan kuɗin
yawa al'umma shi ne. To wannan shi ne da Faransa ake ce detournement,
wato
detournement de bien public.
Yawa to sun kwashe kuɗin al'umma,
sun saka a jihunsu kuɗin al'umma kuma na rabawa ne, na shiga wani hanya ne na al'umma gabaki daya. To amma ko kun dauka kun sa a jihunku ku kadai, to shine muke kira de tournament de fond public. To amma Kamaru sun tsayar da wata wato gidan shari'an ta daban, TCS, Criminal Criminal Special. Wannan wato duk ya sharu rashawa da abin nan da yawa da ya gani wato daga miliyan 50 haurawa. To nan ake kai
so ba tana wannan miliyan 180,
yawa miliyan 180 kaga nan ne, nan wajen ne. To wannan wannan gidan shari'a din ita ne muke ji suna sa su ministoci da ma fursuna. To wannan gidan
to yanzu kamar daga shekara nawa zuwa shekara nawa ake yanke mutum shari'a
a nan? Wato karaman yankewa da shekara 20 ne, karaman shekara idan baka shekara 20
a gidan kurkuku
a wannan wajen.
To yanzu barista, ya kake ganin minista zai iya fadawa cikin wannan likitan da likitan da ake a kasar Kamaru?
To shi ministan da muke da shi nan na gidan abin nan
na bangaren lafiya,
na bangaren lafiya, shi yana da wayo da gaske, saboda baya yarda wato maganan kuɗi ta shiga ta tsaya hannunsa. Idan mun lura duk abin da ta zo daga kuɗi har kaya da ake kawowa, duk turawa yake ya ce ya sa commission kaza da ita take kula da wannan abin da ya masa random contact. To yawanci ban ce shi yana shiga cikin wannan hargitsin ba.
To yanzu ya kake ganin kasar Kamaru da kuma hukumar lafiya ta duniya OMS za su samu takunsa a tsakanin su?
To ai dole Kamaru ta tankwara kai, saboda wannan abinnan na duniya ita take bayarwa, ƙungiyar lafiya ta duniya ita take bayarwa, kuma bata tsayar da bayarwa ba, kuma tun bayarwa ba bayarwa take, kuma haka za ta ci gaba da bayarwa. To dole mu kuma Kamaru da take dauka dole ta biyar musu, ko ba ka ba, ta yi musu yadda suke so. Amma kan ta bannin shari'a wannan, idan an shiga dole waɗanda suka dauki wannan kuɗi za su je kurkuku.
Menene shawararka ga sauran al'umma, musamman wanda suke cin hanci kamar shawa kasar Kamaru da kuma rubutuki akan dukiyar jama'a ko dukiyar gwamnati? Gashi ma yanzu ana kokarin a saka wata doka na wanda duk wanda zai dauki matsayi a kasar Kamaru sai ya bayyana duk abin da yake da ita ko yake da su a madadin arzikin sa kafin kuma ya fara aikin gwamnati.
Shin wannan abin
shin wannan abin ya falala ga kasar Kamaru?
Akwai shi da gaske ma kuwa, da gaske. To abin da zan faɗa dai, wato duk waɗanda suke yi rantsuwa cewa za su yi wa jama'a aiki ta hanyar gaskiya, to su riƙe wannan hanyar gaskiyan din, saboda wato shi gidan kurkuku, gidan shari'an da nake faɗan nan, ita criminal special, gaskiya zan faɗa yawancin aikin da suke yi wato aiki ne da ya dace. Aiki ne da ya dace domin waje ne da ba a shakkan girman mutum. Komin girman ka
idan
duk komin darajar da kake da shi idan ka isa wannan waje an san cewa kana nan ne kaman kowa. Yadda doka yace ayi ma haka kai ma za haka zan din za a yi.
Kai yanzu ka yaba da aikin TCC din wannan bangare na
ta waje wato akwai domin ka san ba za ka iya yaba 100% aiki da ake ba. Domin komai ya akwai wajen da za a samu dan sabani da daidai ba. To amma kan a maganan adalci ina tsamman bis 80 dai zuwa
kashi 80 cikin 100
sun fi sauran ne.
To ya kake ganin kamar da ake cewa akwai committee da aka nada a wannan bangare na amfani da wannan kudaden kaman karamin minista marigayi Aliyu Hayatu wanda yake ya mutu ɗan kwanakin nan a sarkin Garwa kuma karamin minista na bangaren lafiya kasancewan kaman ma ana ganin tsinkin zuciya da sauransu a shi ya kama masa wannan matsala har ya koma ga Allah. Shin ya kake gani idan har aka ce hakan ya faru shi kan gashi ya tafi kana ga za a iya kwasan waɗansu mutane kenan?
To za a iya kwasan waɗansu mutane amma mun san cewa ai shari'a idan dai mutum da zama za a bi ya riga aka ce ya rasu to ba maganansa shi kenan shi dai ai ci gaba da ɗan kusa da shi. To wanda su gai kusa da shi idan su hannunsu ya shiga cikin wannan abin din to dole su ma za a neme su za yi musu shara.
Wato za a gurfa da su kenan.
Haka ne.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Har yanzu ga Garba Awal da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Kulakulakun yin mutum silas guda biyu na mata da na maza sun gaza kai labari domin neman tikitin shiga gasar Olympic wanda za a gudanar a shekarar 2021 a Tokyo malam Zakari masanin harkokin wasanni ne na kasar jamhuriyar Kamaru. Ya mun karin haske ga masu takarda na kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Yauwa, Kamaru ba su za a shirye ban sani ba ko tsawon lokacin da aka dauka ba su fafata ba ne na kusan shekara guda saboda bullar wannan cutar da ba su yi ba wasa ya tsaya cak a nahiyar Afrika. Ba sani ba shi ne musababin wannan amma kuma idan ka duba Kamaru a wasannin sarar zumuncinta da ta yi fafata ne da irin kananan din team nan na kasa wato nan kasar Kamaru kuma ita yayin da Chile ta buga kwallo da kasashe manyan kasashe kamar ainihin kasar Ghana da shauransu dai. Yawa idan ka duba domin Chile ta yi haka ne da kasashen Afrika saboda ta gani yadda ainihin kuzarin ɗan wato kasashen nahiyar Afrika ke da shi baya ga sashensu can na Latin America. Kuma kasan wasan Latin America wasa ne da daban yake da namu na kasashen nahiyar Afrika saboda kafin ka shawa ainihin ƴan mata abu ne mai kamar wuya idan ka duba mazajensu ma kazalika. Yawa wannan shine to abinda suka yi kenan a wasan suka yi zagaye na farko a Antalya kasar Turki a kasar Taki inda suka doke Kamaru da ci 2-1. To a lokacin zagaye na biyu a wannan kasar da aka yi wayannan wasanni biyun din to a wannan wasa na biyun eh zagaye na biyu dole ne Kamaru da mata ci kwallaye biyu ba tare da ita a Chile ta zo da kwallo ko da ba ta abu ne mai kamar wuya. Yawa domin a wasan da ni gani a farko zagaye na farkon da Chile nan na yi amanna cewa da kyan ne Kamaru za ta wuce wannan wato matakin cike gudi na shiga wannan gasar na Olympic abu ne mai kamar wuya.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Umaru Abubakar, Adama Garam, Jamhuriyar Niger. Zan yi magana akan rayuwar matasa tu a wannan lokacin na azumi. Ya kamata ga ƴan uwanmu matasa su gane wannan lokaci ne lokacin azumi, wata ne mai albarka, wata ne mai alhurma. Duk lokaci da ya shigo da mutane suke zuwa su yi wasu abubuwa wanda ba shi ba, ya kamata wannan watan ha da Allah ya farlanta shi a gare mu. Allah ya ce wannan azumi da muke yi shine ya farlanta shi mu yi shi, kuma wannan azumin shine zai sakanta mana abinda muka yi bai gama kowa ba ladan shi. Kenan tun matashi ya kamata ya sa ma zuciyar shi sanyi, ya bi tarbiyyar da uwayen suka dora shi akan ta, kai ya tsaya ya ringa abubuwa na barna. Duk abin da ya zama to matashi zai zama zamana aikin alfahasha da zaman banza da barci da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba, ya kamata matashi ya tsaya ya bi uwayen shi. Kali ya kwanta ya zama to ko shi sai barci sai lokacin shan ruwa tashi ya zai sha ruwa, a'a yazo a gidan su uwayen shi akwai aikin da zai musu. Bayan shi akwai waɗanda suke matasan ne suna da halin da za su ma uwayen su taimako, su taimaka musu da wasu abubuwa, amma sai ga matashin ya yi forget, ya bar lamarin gidan, ya bar uwayen ba ruwan shi da su, sai lokacin shan ruwa yayi ya zo ya ringa duba a bashi abin da su yi. Amma kuma wani abin mamuna da akwai laifi na uwaye, saboda akwai uwayen da suke tsarme ma yara gindi sai an kwan biyu kuma su ringa ɗora hannu a kan iyaye. Su ne na horko da su tarbiyyantar da yaro, hal tarbiyyar da ta zamanto ya zamanto an gwada yaran nan misali ne. Wannan wata daya shi ne za mu nemi duniyar mu, mu nemi lahirar mu a cikin shi.
To da fatan an amfana da wannan, muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Wani bincike da aka fitar da sakamakonsa a yau dinnan Juma'a ya yi kiyasin cewa yakin da aka shafe shekaru 20 ana tafkawa a Afghanistan ya laƙumi rayukan mutane 241 ciki har da Amurkawa. A Juma'an nan ne Iran ta fara ƙarfafa sinadarin uranium mai tsafta da kusan kashi 60 cikin 100, wanda shine mafi girma da ta taɓa samu. Amma akwai yiwuwar hakan zai ƙara kaifin zaman tankiya da ake yi, duk da cewa Iran tana tattaunawa da wasu manyan ƙasashen duniya a Vienna game da hanyar da Amurka za ta sake komawa cikin yarjejeniya, sannan ta ɗage takunkuman tattalin arzikin da Iran ɗin take fuskanta. Wannan sanarwa ta kuma sake nuna mahimmancin ƙaruwar tankiya bayan wani zagon ƙasa wanda ya barnata wasu kayayyakin nukiliyar Iran ɗin, inda ake zargin Isra'ila ta kai wani hari cikin makon da ya gabata. Jami'an tsaro sun ce mutane 8 ne suka mutu a harbi da ya auku a daren jiya a wata ma'aikata ta FedEx da ke Indianapolis a nan Amurka, sannan maharin ya kashe kansa. Mutane da dama suka jikkata a daren jiya lokacin da aka fara harbe-harben a ma'aikatar a kusa da filin jirgin saman Indianapolis, inji kakakin 'yan sandan Jean Cook. Akalla mutane 4 suna kwance a gadon asibiti yayin da ɗaya yake cikin mummunar yanayi, wasu 2 kuma an ba su magani an sallame su a wajen. A cewa ba a gano maharin ba nan take, masu bincike suna kan bincike da kuma tambayoyi da hada bayanai. Cook ya ce ya yi wuri a gano cewa ko maharin ma'aikacin wajen ne. Jami'an lafiya a India sun ce sun kidaya sabbin kamuwa da cutar COVID-19 sama da 200 a jiya Alhamis, wanda shine adadi mafiya yawa da wannan kasa ta kudancin Asiya ta taba gani. Dada barkewar da cutar ta yi ta sa India ta shiga fadi tashin neman gadajen kwantarwa da kuma iskar shaka ta oxygen. Wannan tsanani da al'amarin yayi kuma ya tilasta India, wadda ke cikin kasashen da suka fi samar da allurar rigakafi, ta daina tura rigakafin COVID-19 ga kasa da kasa.
Kuma su sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Creation wacce ta hada mana shi, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.